الله الرحمن الرحيم kabaliya kare hubbi ne hukunta soyayya yayi hukunci gare ni shine Allah ta'ala kidman tantini mataka ba yayin da ya hukunci ma bata daha da ta soyayya nahe alhashimi ba hashimin dangi wa kadama ba wannan ku ya huce tuni eh tuni Allah ya gama ba na na so dahe ba hashimin dangi almustafa abin zabi na so shi bi dabi'ati a cikin dabi'ata dama ni haka nake kawai ni ce ni na haka ne kawai na
to kadi na da gudi
hakika ya kara soyayya gare ni
an ba ya kani na
lokacin da ya bayyana yana cikakke riba kuma yardance daga Allah
wa ban ku ba ni to hanya
na so Annabi sallallahu alaihi wasallama mutukan na rayu sirwani barama hakika soyayya ta taba ta gare ni har ido na ya rufe eh har mutuwa kenan eh har lokacin da ido na ya rutse ina san manzo Allah shine ma'ana har mutuwa ta na
wallahi
me yasa ba zan fada haka ba hakika ubangiji mutane ba ci dai Allah ta'ala shi ma yana san Annabi Muhammadu kuma ya masa kyauta har ya bashi abin da ya kwararo zuwa gare shi na alkhairai wanda ya mubaya da mubtara abin zabi ya yi mubaya ne da ubangijinsa wannan ko hukunci ne a cikin bin umarni wanda ya bi Allah ya bi annabi wanda ya so Allah ya so annabi wanda ya so manzo Allah ya so Allah to shi ne da kuma hukunci daga Allah na ambaci abin zabin halitta na Muhammad sallallahu alaihi wasallama mauhinan a wani lokaci lokacin da na je kasar Libya algarra'i mai haske a can kasar Libya na yi ba annabi Muhammad to kuma ya hudu wa arba ina yarda bima kama da abin da Allah ya hukunci da shi a daren mi'rajin annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah daren da ya isra'i na tuna fahajani to yana motsa ni ina kaunar samun babban rabo kamar riba da yarda daga Allah daga abin da ya binne na asarwan da suke cikin isra'i shau ya ce soyayyar ka rasulullahi tana shagaltar da ni ina mai kwana ina mai marashin bacci hakika tsakiyar kai na yayi fari hakika soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine abin zartawa a gare ni Allah ya jibanta maka al'amari rasulullahi ba za a same ni ina mai warware alkawarin ka ina mantawa ba alkawarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma Allah da shi ya zartar eh Allah ma yana san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ta Allah ka baka wa dattijo babban shehi baba na Alhaji Abdullahi wanda ya jani zuwa soyayyar manzon Allah Allah ka saka wannan karimi da kyautarka ta karimi ma da Allah da wannan shehi wanda yake murtaba abin yarda salatun Allah ya tabbata gare ka sun aminci ya tabbata gare ka da halaye sahabbai ga baki dai sabon manzo Allah su koyi ne a waje na riba kuma ya tafi a kun Allah na
alaika madal ayyan
salatu ya tabbata gare ka madal ayyan mujin kwalika mutu garfadin mai bege ya ce mai hukunta soyayya Allah ta'ala ya hukunci gare ni tuntuni yayin da ya hukunci gare ni
shau
ya ce na ga yaban annabi sallallahu alaihi wasallama ba hashimin dangi to yaban annabi tallan su zi shi ne jin daɗi na madalla da mafakata cikin manyan al'amura kuma mai tsamo da daga cikin bala'i na juya da shi zuwa ga Allah ta'ala ɗaukakarsa ta girma ba na jinki da baya na ga annabi sallallahu alaihi wasallama nan gare shi annabi Muhammad shi ne babban malami na kuma na tabbatar babu wani Allah sai Allah shi kadai ba ma kuma ya isi Allah kawai la shi a kai ruhu ba ma wani sai shi da kawai annabi Ahmadu kuma shi ne kofa ta Allah ta'ala al-muhaimin mai shaidawa da aikin kowa muni ke zi kuma mai tsa samuni ina roƙon Allah samu taimako mabuwayi mu'azzaran daga Allah mai abu ce kamar a ce waziri naka ce waziri mataimaki kenan to mu'azzaran mai bada taimako mai taimakawa al'umma ba yawa zama da haka waɗanda suke wato ainihin ne nikisona ci ba yahudan nan nikisona ce kamar da shi bayar da ne a ƙasar zulli ka sanya shi ka halakar da shi nikisona da yake can cikin nisa to ka halakar da shi da mafi nisan kaskanci shi nikisona kallazi kamar da kai suka rauna je masara kenan za mu je ayi kallazi to mu je saboda shi nikisona yana kora mutane ila cikin jahannama zuwa gidan jahannama bi sur'atin da gaggawa yake kora su bayaran ba shi kamare ne akwai mayaru yana taimaka masa da kuma dayyani shi ma yana taimaka masa to Allah ka sarrafa da wannan hukunci kawai duka kona su gaba daya ai Allah ka kunyata abanu wala aluna da alawan Allah saka wasala kanti wanya yace me washarti dan Allah ka tsananta alal kufuri a bisa kafirai ka tsananta musu badashan tsananin damka to kayyatin matalazzi idan ka tanti kafiran ke musu azaba to ni kuma wannan kayyatin matalazzi dan jin dadi na yi cika musulunci ya gaba duniya gaba daya samu bari ciki da jin dadi to alaikum salatu lillahi salatu Allah ya tabbata gare ka sana aminci ya tabbata gare ka yawwa ka karfafe ni to canza shi ma'akalli markata shi ne canza shi na ma'akalli markata to kawi ta zama ta karfafa bin wurin haƙƙi da hasken gaskiya bin dini cikin addinin musulunci salatin Allah ya tabbata gare ka sana aminci ya tabbata gare ka Allah ka cancanta taron nan na Yahudawa lilbari fambuzi lilbari fambuzi ka watsa su cikin kogi gaba daya kibayen su cinye su kawai to Allah ka taimaki dukkan musulmi baki daya Allah ka ɗaukaka mana tutar musulunci je ta kadawa ko ina cikin dukkan manfazi cikin dukkan marka salatun Allah ya tabbata gare shi aminci ya tabbata gare shi wa min walidi daga mahaifina salatin abawa babana ladan to shi ne ma'ana walidi mahaifina ka haifi kuma koguna dan wajensa nake buya wa shaihi kuma shaihina kuma falamina Allah ya tabbata gane Muhammad da alayansa masu girma da sahabbansa Allah ka kunyata Yahudawan da suke masallacin gudus kuna munaiki zai kasa samu mai samuwa kar wani ya samu su a duniya to shehu ya ce sifarun mu masu tafiya ne ila alhadi zuwa ga Annabi Muhammadu shi ya sa nake farin ciki ya ce garar bakina in an yi bakuwa na ya mada man gara ko a ba shi ruwa da nama da abubuwa to ni garar bakina wacce za a bani ni tawa likan khairul wara haduwa da Annabi Muhammadu gara ta ta shi ne mafi farin ciki gare ni ubangiji yana yi masa bishara limadihi da yaban da nake wa Annabi to Allah yana yi wa Annabi Muhammadu bishara da yabo na ta da kuma ziyara ta zuwa Madina ina tafiya tare da mutanen kirki afalahu daga wannan na samu babban rabo ka riga yin abokai na arziki sai su kada ka cikin hanyar Allah yawwa kai da kishi yawwa na sai ka bi abubuwa masu yawa sun kirawo ne zuwa shaukin Madina المدينه زوا شوق المدينه جمعت متتريا وتزبن جذبا تا فسكه ل زوا مدينه da kuma shauki wanda ba zai gushe ba ko ba furu ana abin samun riba gare ta ne da muhibbul mustafa da ma tan ni dabi'a ta bani mai san annabi ne ba wanda ya koya min a dabi'a ta aka rike da ba to mai ishara ta kuma izuwa ga annabi Muhammadu ne da ka ganni kawai zaka gane to sannan kuma wa daura wani lokacin bin midadi da sayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam usabri nake cire murya ya jin dadi na da kai na ado da na taba idan na tsaya a kaibar annabi Muhammadu to ado na ya cika kenan a madina a nan ne fa zaka ga hasken annabci yalmahu yana mai kyalkyali a wajen bancin annabi Muhammadu fiyayen mutane bai margadi wajen bacci bacci yake ba mutuwa irin tamuwa bai yana hutawa ne to ma'isa fatil ahbabi kuma a lokacin nan ni ina tare da fa masoya tsarka kaya zalika aljau daga wannan ne nake wato ne samun biyan bukata jau yace wato to
bai sa kai bata recording ma nawa to ina haskama
yau yace na juya da fuska ta zuwa ga ina wajen to tawajjahati min ahli na fuskantar da fuskanta ta min ahli daga iyali na ilaihi na tafi gurin annabi Muhammadu yasuquni jibril yana ko shine direba na sunan direban shi Ibrahim ne ayye shi Ibrahim yana cewa jibrilu yana cewa jibril sai aka ce shehu ai Imam Malik ya ce bai halatta mutum dan adam a samu sunan mala'ika ba dan adam a samu sunan mala'ika bai halatta ba kai kuma gashi direban kama sunansa Jibrilu shi Ibrahim ya ce kai ku bar wannan magana ta maluku a dan wata kuma yace shi Jibrilin ya mance shi Imam Malikun da ya faɗi wannan ya mance da nasa sunan ai shi kuma sunansa maluku ya canja nasa bai canja ba sai zan shi bayan ce Jibril da ko mota kawai mutane to shi da nake shi bara yake madi shi da ke cewa yasu ku ni Jibril yana tuka na a mota shi da direban shi Ibrahim wanda sharafu wannan ka daukaka ce a ce sunan direba na subhanallahi Jibril wanda kuma yake wanda kuma suka tafi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa kawaje wal qalbu yamrahu wannan zuciya ta marhaba yamrahu take takama tana jin dadi da haka to ina kai hali tana mai takama da jin dadi zuwa fiyayyen halitta khairi hadin fiyayyen mai shirya wa wanda mijayyan dukkan wanda duk wanda ya taka kasa shine wa asara duk wanda ya taka kasa annabi Muhammad ya fi shi to mafi alhairin mai ceto biyayyan duk wanda ya zo yana mai gyara duk wanda ya zo yana gyara cikin al'umma to mai gyaran annabi ya fi wannan dinki mai gyara al'umma mutumin kirki karshen kirki ma'aiki to mutanen kaulaha da ƴaƴana sun taru da muridai sun ce wai wallahi wannan shekara ba zan taba aikin haji ba sun ce la taquluna yaquluna suna cewa la tukhrij kada ka fita wannan shekara kada ka je aikin haji me dalili min lisan kuma ne duk saboda rashin lafiya barka da lafiya wa maharamin da kuma tsufa gashi ka tsufa ce wa ai hakuri kana je aikin haji wannan shekara sai ce me suka ce uzurinka fa ya bayyana kamar dabbin rana kowa ya gani kowa ya san ka tsufa kowa ya ga baka da lafiya ka rarrabe kai hakuri wannan shekara kana je aikin haji sai ce me sai na ce da su kuna son warke suka ce ya ce to je kun adam Muhammadu nan ne maganin tsayawa ta ga rasulullahi shi ne samun maganin lafiya kenan to yana wadatar da ni gabarin likita shi ne babban likita na ku bar wancan da za su zo su duba da ita kuma ni da kawai to kamar yadda yake yi yake kasancewa kamar Allah fuskanci rauni kamar yadda yake yin rauni eh mutum ya abu shikenan likitan yazo sai ya fare mar rauni zai masa aikin a ciki haka ne wanda za a bude ciki ya wace an fare mar rauni to yace to ni ga na samu annabi Muhammad sa a haulan banzalla ce yace to ni shine samun lafiya yace kiyawa muride da yayin sa to yanzu na zauna a gida kawai muta me amfanin mutum wai muta na tsufa ban da lafiya
wannan
su kullum yaruhu ya kuma mutane su suna ta tafiya gaba ɗayan su yaruhu suna yammaci waye ka tu suna sammako lil habibi zuwa ga masoyi annabi Muhammadu kuma suna ta samo babar rabo ni kuma ku ce zauna ai sai dai a dada gawa ta sai na tafi sai Ibrahim ta yanzu na ban lailata wanda nake so ne fana'i a kansa bayan tsakani na da lailata wanda dare ɗaya ne duk da kelakan jirgin mu a dare ɗaya ji ga kai da kullu lailan haka ne ko ya kai ni daga nan Najeriya za ta fa aikin haji eh kamar misali daga nan Kano ba awa hudu bane to daga Kaulaha gaba da yawa ta kusa ne to ai bai kai ba ne sai dare ɗaya ne tak zuwa kullu lailatawa kuma kwa ce rabu da lailata ban je ba Muhammad Rasulullah annabi Muhammad shine lailan to
malli
bi zalika yasau wane ne zai min nasiha in ya isa yazo ya min nasiha kan je maka Annabi Ibrahim subhanallahi waye zai min nasiha yace kan je Madina yace yana ina sun sai suka kauce suka gudu to Shehu Ibrahim yace Annabi Muhammad ya warkar da rashin lafiya kai bar dai yara ya halitta eh biduri ta kallibi ba tare da wahala ba ba wani wahala in ya tashi zai raya matanci ko zai warkar da mara lafiya ba wani wahala to bare dai kusi bare ni kurubu bare dai kusanci kawai annabi Muhammad shafan mara lafiya zai ya kusance shi yana shafan cikin sa sai ce wannan ya warke Aisha a fita da wannan yaran tara saki dab a gidan annabi marasa lafiya na fada muku wannan shine likita shine liman shine alkali eh shine komandan yaki kuma shine malami kagani to tuwaye gari da shafa yaro sai ce Aisha ba ta wannan abansa yan dan su ya wuce shafa yake kawai to sai shi Ibrahim ya ce shi da shafa yake warkarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a wannan cutar da ya warkar da ita almurawihu sai mu samu hutawa shine abun hutawa saboda an warke to
amma ya rasulullahi
na'am haka yake ya ma'aikin Allah
shi kuma azzika
ga Ibrahim ya zo yana abun ratayawa alaikai zuwa gare ka na kawo lamarin dukkan wanda suka ce gina gare mu Allah ya saka masa da alheri eh ce na kawo su eh
wa ashrahu
ina bai bayyana maka su ya rasulullahi ga masoya na duniya a taimake su shehu Ibrahim Allah ya saka maka da alheri muna godiya to
fa alkin mabadi
no Muhammad shine abin aikowa na karshe cikin annabawa
kuma
shine farkon abin baiwa ceto shine farkon wanda zai fara hawa zuwa kofar aljanna da yaje sai a bude masa kawai eh Muhammad Rasulullah da yaje kofar aljanna eh mai zaran aljanna manzo Allah ya buge bubbuga sai ce wani ne sai ce bude mai gidan da yazo sai fi sallallahu alaihi wasallam da kai aka umarni da bude kafin kai babu kowa ciki sai mi ko manzo Allah ki da na mukullin sai mi ka sai manzo Allah ya ce a aikin ka ne rike kayan ka amma dai mun zo sai bude kaji yadda yake sai bude to ni kuma Barhama masoyi ne kuma ni hatimi ne na kofar annabi Muhammadu kuma ni mawakin manzon Allah ina kaunar waiwaye san da kazo zaka shiga aljanna ya rasulullah an bude ma to ka dan waiwayo ka dube eh a ce to Barhama kai ma shigo daga wangoshi to kada in kaskanta a wannan lokaci wa akalahu kuma kan zama fuska ta daure in kaga mutum fuska sa daure ba kyau ko kai mana ke ta cikin ba ke to ina ruwan da kai eh wa za ka ga a tambayin fuska ka ga ne to kada fuska ta zama ta daure eh to mu je yayin da kake waya saman al'arshin Allah da Muhammad kai za ka yana dawafi ba wanda ya sai ce gurin amma sai ka manzo Allah yana dawafi yana kewaye saman al'arshi to kuma kutura Allah tana saman al'arshi amma manzo Allah yana dawafi a gurin duk wani manzo wanda yake gurin gaba daya a tsorata suke ba wanda ya sai je wajen Allah kowanne yana subhanallahi zai tasbihi suke annabawa gaba dai kowa ya jijice
to
kai mala'iku na ubangiji bi rahama da manzanni ba shi da yansu duk gaba dai sun zurfafa wajen bincike annabawa su yi nan mala'iku su yi nan guriya ya mutse amma manzo Allah sai a ganshi kai a daman ƙarshen Allah amma da mala'iku da mursalai kowa ya jijice sun tsananta sun zurfafa a da tayo wajen neman ceto to suna neman wane ne mai ceto yarashahu da zai yayyadi a cikin wannan bala'i shi ne yarashahu yayyadi na'am
ya ana aqaru bainahu
hadde ana ta tafiya kuma sai a je a tike wajen annabi nuhu da annabi adam da annabi musa da annabi ibrahim wannan gaskiya kuma za ta bayyana za a yi furuci shine yake cewa ila an aqaru har su furuci su yi magana ko a je gon annabi adam ya ce ba zai iya ba a tafi wajen annabi ibrahim shi ma ya ce ba zai iya ba a tafi wajen annabi nuhu ba zai iya ba a tafi wajen annabi musa ba zai iya ba ya ce ku tafi wajen annabi isa shine ruhul lahi duk kowa zai kafu zarin sa a ce amma banda annabi isa shi cewar ni yake wa bauta wannan karawa ne dai da yake yi amma manzo Allah bai faɗi wannan ba ce eh amma dai ya faɗi na annabi adam da na annabawa to dan zo gon annabi isa sai ya ce ni na sanyan da za a yi ku zo mu tafi gurin shugaban halitta kawai duk a huta da wannan yawa to shine dan shi wace faɗi to sai a je wajen su gaba daya da aje gon annabi isa sai ya ce to a tafi gurin annabi Muhammad to da annabi isa al-masihu shi ruhi ne na ubangijinmu kuma kalma ce ta Allah na jalal batuni dan budurwa shi ba masa budurwa ce ba da ya ce ga ta da lokacin da ya zo ko shi jibrilu ya same ta lokacin da zakariya ya sanya ta a masallaci ko mihrabi din nan yana zuwa shi kenan jibrilu sai tana yana zuwa kanta sai ta nemi tsari da ka gare shi ta ga shi kyakkyawan balarabe shi ta ce wani mutum ne namiji haka dan adam irin mutane ta nemi tsari da ka gare shi ta ce in dai ka kasance ta kiyar kai mai tsoron Allah ne to wannan dai matsari da ka gare ka sai ga ni budurwa me kaka waje na tana tunanin wani abu ne zai fare ta kai tsaya sako na ka miki daga ubangijin halitta ni manzo ne daga Allah na ka miki sako ta ce menene yace Allah ya ce in gaya miki zaki haifa da dan ma an sa masa suna a halara sunan sa Isa rufi ne daga Allah zaki haife shi ta ce to ta yaya zan haihu ni fa ban yi aure ba kuma ba wani namiji da ya taba kwanciya ya shafe ni bare in haihu duk matar da kaga ta haihu to namiji ya kula ta ko ta yaya ya kai to ta yaya zan haihu ba ni da aure ya ce shi fa ya gama abin da yake shi ya gama tsarin sa eh kai ne aka tsaro ma ai aure ina ruwan Allah ya gama ta ce to ai mutane za su tayar min da hankali za a ce na bota hanya eh ko na yi zina ko ne abu ya ce ke ni fa na gama kawai Musa ya mata ta gefen rigar ta taru sai ta ji ta zo ciki gurin nan da nan karkace mai sai na guda ta rike wani dabino ai ya faɗa Qur'ani ko ta rike ta dabino haka ta ce kai ina ma ban zo wannan ranan ba aka karkado mata lubiyar dabino ta ci a wannan lokaci karkace mai kawai ta haifa Annabi Isa tana yi wa Annabi Isa ta ji cikin gari suka ce ina ki ka samu wannan baban ki mutumin kirki ka san ana so a zage ka ko sai ka ce baban ka mutumin kirki ya zauna da mutane lafiya kai sai ka gano ai eh ka gano eh baban ka mutumin kirki ya ko haka ne ko yan kuwa to shine zagi ne ai kare ku an kaji wani ya ce ai baban su ba dan hakika bane dan shari'a ne zagin ka yake eh ai bin hakika da shari'a ne ya hada take dai ko ba haka bane inna dalika shari'atu wanda kuma wani san zuciya na su tanye da ba mu ne shafe mu ba yan kuwa to kajin da aka yi suka ce ya kika zo da wannan da baban ki mutumin kirki mahaifiyar ki baban zuna ce ya maka ga kai magana sai ta nuna shi kawai lalami magana da yaro da yake kan zanin jeko ki nuna shi sabiya yaro dan garami ya zabi magana da shi kawai sai Annabi ya sanya bude baki eh sai inni abdullahi ni fa bawan Allah ne kuma ya aiko ni da litafi kuma ya sabe ni haka ne ko tun da kan garami eh har zuwa rayuwa ta har lokacin da zan koma zuwa ga Allah to shi ne nan shi Ibrahim yake bari yace na tabil fatul nan budurwa Annabi Isa to duk sai aje wajen su ranar to
wa arsahu
a warsahu gaba ɗaya sai wato ai dai su yi bayanai su ce mu ba ba yadda zamu yi a tafi gurin Annabi Muhammad ne wai ta
bi Allah ni ban lahi da Muhammad
to dai an gama zuwa an gama yawon gaba ɗaya to shine ji wuce hakika masoyi na Annabi Muhammad da ha sarkakakke shi ne mai cetan halitta kuma shine abin karbuwa da zai tsere da mu wayannu kuma ya mana baiwa a wannan rana ta
masabun tawassal an
lokacin da manzo Allah din lokacin da ya miƙe an tara ya na ba sai miƙe zai fara kuma aiki zai fara ceto yana abin baiwa ceto shehu ya ce ni kuma a sananka a wannan guri ina mai ɗaga wuciyata ina kira ni ina takawa lafiya da Abdullahi can da manzon Allah ya miƙe a tsakiyar annabawa ya ce ni kuma ina ya rasulullahi takawa lafiya eh gaba alheri baya alheri nabiyin rahmati shugaban halitta Allah salamun ala dahal amin tanisi salamun ala kutabul munir ajizi salamun ala hadan ka kira ni shine ka biya fada na ke ibrahim eh ka gani ko eh shine yace wa ulawihu yace ina mai ishara ina nuna annaba to ga fa shugaban halitta Allah to
kuna ka tabbatar ya shafi'u
eh a tananka ya rasulullahi tazakkar ka tuna da wannan barhama ya shafi'u ya me ceto shi barhama fa mai takaitawa ne amma fa ba abocin su yayya ne garab ta hauka baya ji baya gani kawai kai yake zo ma abocin su ya ne fika a cikin ka yana mai cira murya waya mutum yana mai rere kirari a ranar ta a filin alkiyama Annabi Muhammad kai ne mafi cika alkawarin mutane duk wanda aka saka alkawari duk wanda aka yi alkawari da shi ya saka mutumin kirki ne to manzo Allah ya fi kowa shi kuma cika alkawarin to wajin matan da alkawari dai shi ba duk sunan su da ahadan da zimmatar duk alkawari kenan to manzo Allah shi ne mafi cikar halitta hulkan a wajen kyar dabi'a kuma shi ne mafi kyauta gare su wa asnahu shi ne mafi tausasawa yana da sauƙin hali to
wahabta
be an manzo Allah wahabta kai baiwa baka tsoron wato ainihin talauci bayarwa kake baka tsoron talauci wafakatan da bukatuwa babu wani rai wanda take tausasa mutane kamar inda Annabi Muhammad yake tausasawa duk halitta ba mai jin kan al'umma kamar ma'aiki dawa eh fa kam akarin da yawa girke shi dabbobi zai dai bugarke guda dara kuma guda dari manzo Allah zaka ga yake wutarsa to kan min kanadir da yawa manzo Allah yayi ya kyauta da har da gwalagwalai gold diamond ya rinka rabar da su dan Abdullahi to
marratan
wato ne marratan a wani lokaci
wa hamta ila al'adali
eh manzo Allah yayi baya ba da kyauta ga makiyansa ba ya dauki garke guda ya basu dukiya haka ya rinka yi musu to kowanne makiyin kuma sai kage ya koma yana farin ciki yana murna saboda kyautar da manzon Allah ya masa to akwai wanda manzon Allah ya bashi raguma 100 yace Muhammad yanzu na fara jeka yana kara madari yace fa zan taba kaunarka ba da ya kara madari sai yace kai ko Abubakar ne kai da san ka wallahi ya tsane jiki sai ya ji kyauta sai gashi yana yi ya babu yace a kai ko ma baya ka dai shigo cikin masoya amma Abubakar ya ce eh to haka Allah ya tayi wajen alhairai ga sai ta mutane to mu je shau ya ce fabi a cikin kowane kabila dukkan dangi
manzo
Allah hakika ya karkado nimansa zuwa mafi tsororuwar mutane masu nisa wato ainihin baiwarka idrahu ita ce wato ainihin ake kake jefowa shi da idrahu baiwarka idrahu ita ce ake jefowa al'umma baiwa da samun aminci ya ma'aikin Allah ka shayar da ni daga tabki na alkausara ko kuma tabki kasan da wutaki tauniya shehu ya ce la ura akadahu kada in ga wahala cikin rayuwata shi ne akadahu la ura akadahu kada in ga wahala cikin rayuwata aunu musanyen daɗi kenan eh daɗi kin shi yasa wala ko haka ne
to ji
wanda ba ala ta'lim
shehu yace ai mun ni'imomi amma duk wannan kuma bayan rayuwa ta ala nahaji ahmadi a bisa hanyar annabi Muhammad duk bai wanda manzo Allah zai yi mun sannan kuma sai bayan rayuwa akan hanyar ma'aikin Allah ko da an baka abubuwan na jin dadi da waye da sauransu to ko mutum baya kan hanyar annabi ai ka ga ya tadi to ne shi ba ya ce ga ni ina kan hanyar ma'aikin Allah kuma an samu duk waɗannan abubuwa to
wa asba'i wallahi
da kuma waɗancan shine la'ina waɗancan wa tabaihi waɗanda suka ba Allah Muhammadu sahabbai kenan waɗanda suke jagorori
wa aslahu
kuma suka yi gyara cikin al'umma to
wa sirrin jami'i
ai ce Allah ina roƙon ai mun sutura kyakkyawa sannan ai mun afwa
wa ibadi
samu daukaka da samun babbar rabo da sami yarda daga Allah sannan kuma in zama cikin aljanna akhlaw wato ai in zama na wato ai samun alkhairi shine wadanne ce min alkhuldi ya zama cikin aljanna amlahu na mai kyan fuska da an kalli dan aljanna ki fuska sa tana kyau yace ya zama amlahu na mai kyau mai fuska kyakkyawa to sannan na shiga aljanna kuma warwiyati rabbil alamin ga Allah zan ga zatin Allah cikin aljanna bidarihi a gidansa fi Allah sai Ibrahim subhanallahi ban zidan kari alal husna a bisa aljanna ubangijinka kuma amnahu ya zama mai bai yana mai baiwa gare ni addinin ka shine addini na gaskiya hakika wanda yake aiki dan ya fushi hasken musulunci kadar Allah wallahi ya tabi tabadde ni ya bata duk wanda yake so ya kashe hasken musulunci ya zama tabadde to kai fa yanzu mutu to ya zai samu biyan bukata kuwa zai samu ba to sun ce fi wahayi daga ubangijin mu shine alqurani sun ce bokanci ne sun ce tsafa ne ko asadir alawwali tatsuni ya ce ko tatsuniyoyi ne na mutanen baya duk sun fada shine shi yace sun ce wahayi daga Allah alqurani kenan to kuma suka shirya musulunci magargashiya kuma suka kawace makircin nasu a gidan na dawo gidan shawara to da sannu kunyata za ta sauka ga kafirai sannan kuma mutukar zamani wato ainihin wannan abun ya farahu ba zai kushe ba har abada kafirai cikin kunyata suke to shehu ya ce wato ainihin jununin laninu a wato abu yahudan nan laninu shehu ya ce jununin mahaukaci bai da hankali to shi ma wato ainihin walkaradi ne shi ma karadi ne shehu ibrahim ya ce shi ma mahaukaci ne wanda zai ce ta ya suka zama mahaukata mu ba gani wasu ya ce zahirun a bayyane ne yayi ya ce abu ne mabayyani kowa ya san waɗannan mahaukata ne in ba mahaukaci ba wanda zai ki annabi muhammadu sai mahaukaci to to waɗancan mahaukata ne to su sani ni kuma na yi imani da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama shi ne ce fa amantu na yi imani bil mahi zalali da mai shafe mata daga nan wa amsau kuma wato ai ina mai bayyana imanin na kowa ya sani a duniya ni na yarda da annabi muhammadu shi mu ma mun yarda da manzon Allah to daga nan sai muka wuce arfat
kan ta bahar tu safiyan
hakika wato ainihin na muna wato hakika mun zama tsarkakan kuwa wannan lokaci cikin tsafta sannan saboda haduwar mu da mai girma annabi muhammadu sai muka samu kofar manzon Allah a far budewa an bude ta cikin alhairi na lokacin da muka je jifan iblis shau yace ramawani sun je sai ni lokacin da ake jifan shedan sai aka same ni ka zo suna ga je shi shi ibrahim can gaba yake wuce sai ya taba dutsen sai ya taba jinin da aka ce iblis din ya taba shi ya ji ne sannan sai fara aiki sai ya ce fatuwa sun guda bakwai saboda in ɗaya fadi ai sai ka saka wasu mace suke sai ka sa ku dole sai kowanne dutsen ya hau kan gidan kana yin kamar bari ana kabbar ana jefa to sai Ibrahim can yake shiga can gaba sai kuma wani mahaukacin in ana yi zaka gani gashi da yaje yake haji amma shi bai gane me ma ake nufi ba wani itace zaka ga ya dauka ko gungumi mu yace shi zan din ya fusi a jikin sa dace fa zaka ga an riko shi yana ihu wai shi da yake tun anan shi da din ya nuna muna tare to ya ba haka ka ce ba la ilaha illallah in ka ji yaji yana gani wani kuma abin da yasa wasu ke koma jefe suna tabbatarwa da dutsen da ya fada saboda akwai wawaye yanzu wani kuma kwalaban lemo yake jihuwa kwalaban lemo kai zaka ji fa kan dutsen fa wai shedan din ya fada da jikin dutse ne ba kai ga inda Allah ya ce ma in kai shedan din sai yace shi ne ma'ana to shi da wannan jefe jefe ana jifan shedan din sai Ibrahim ya ce rabauni sai jefe ne na da rabbi al-timali lokacin da suke jifan shedan ni kuskure
ni
ba ni ba iblis bane shehu ibrahim adana biya sai ni ba iblis bane kuma iblis aka ce aje ma to wannan jefi ibrahim ya sai ce adana ta iblis ni ba iblis bane to
wannan abu abrahim
wallahi ba inda za ni ina wajen sai na karasa jifan zan tafi ya wannan abu abrahim ba zan ban bushe ba ina gurin sai na karasa zan ban gurin duk da jifan da suka yi to
wa'asala maulana
kaji shehu ibrahim mutane ke waliyan Allah nagari yace ina roban ubangiji na ya kame wadannan mutanen da rahamarsa su wanda suka kwana dutse a ido shi yasa da likita ya duba yace wannan gidan sai an masa aiki gashi an jefe ka a ido kuma gashi idan ba yi bacci ba shekara 30 kenan bai samu bacci na awa biyu ba a rana a yi baccin awa biyu ba shi Ibrahim yace kai yaro da dubawa yace na duba yace 30 ne yace da ɗaya ne ina lissafi da kayana sai ce da ɗaya ne a lissafin ku na Islam amma na tura duk yaron da ka ji a gidansa an ce shekararsa 31 to wani dauko takardarsa ta aiwa sai ka ga kuma 30 ne duk 30 sai yake canja shi ne yake cewa juyi uku bai wuyar gani duk mutumin da ya ga maulidi an yi shi a cikin mukumu ko sanyi yanzu ya sake gani to ya haura shekara 30 kenan a duniya to haka ne zai tsayi ina shekara 30 zai juya to shi kuma su shamsiya ne nasu su turawa irga ne kawai duk akwas din duniya tilas sai an yi ruwa duk akwas sai an yi ruwa dole saboda irga ne mu kuma ka gani kamariya ne mu mutane muke lissafi su kuma kwanuka ne kawai duk akwas sai an yi ruwa mu ku ka gani ayi ruwa a maulidi ayi da azumi ko ai mun sha ai tai gashi nan dai ayi da maulidi ya kori jama'a to haka ne su ku irga ne nasu yawwa to shine bambanci ka gani ko yawwa mu kuma ga yanda biki namu to shine mana to yaje Ibrahim yace a wannan lokaci suka jefe shi a ido to kuma sai gashi yake yin addu'a yace ina roƙon ubangiji na ya ummu jami'i bi rahmatihi ya gane su da rahamarsa gaba ɗaya wanda suka jefe ni to muje
kuma
ya buzu dan su samu babban rabo Allah ka ba su babban rabo wanda suka kwada dutsen wai fulahu kuma ka ba su babban rabo su samu rabota ka ba su rabo kuma wa fulahu ka kara musu ma su samu rabo kowa ya koma gida lafiya sai ce bi daga nan duk gaba ɗaya mu muka dawo kuma muna masu dawa da fata shughuli shughuli shine fata samun alheri wallahi na baki ɗayan mu muna zawon kubuta daga Allah ta'ala kamar yadda al'adar annabi Muhammad take duk wanda yaje ziyara sai ya samu wal'irku ita ko jijiya aslahu ita ce asali haka ne idan an sa bishiya ba koi abin da mutum shi yace wal'irku jijiya aslahu ita ce asali ma'ana annabi Muhammad shi ne asalin kowa to shehu yace na dawo na yi bankwana da Annabi sallallahu alaihi wasallam amma ban so in bankwa ba so in dawo ba ban so in yi wannan bankwana ba a dole na baro Madina da tafi gida shehu yace a nan ne hawaye na kuma yake ta farara sannan kuma wal fa'ad zuciya ta mutarrahu ta zama abin yi wa rauni an mata rauni saboda na baro gon annabi an wa zuciyar rauni to amma na san Allah ta'ala wanda ya dawo da annabi Ibrahim zuwa ga mahaifiyarsa annabi Musa kai ko kalli mu annabi Musa mai zance da Allah ba mahaifiyarsa ta ji tsoron Fir'auna ana ta tura gidaje ko yaran da aka mu aje a kan sujjira ana ta yanka su da sai tsoro sai shikenan aka yi wahayi ko a gani mala'ika zai sanar da ita to ki sassaka jirgi a menene akwati ko ki sassaka akwati a jefa shi a ciki kuma garashi a gani to ita jefa shi a kogin Nil akwatin yana ciki kuma ruwan ya tafiya da shi har gidan Fir'auna to da yanzu ya jiwu gidan Fir'auna ita aka dauko shi ana budewa aka ce ai yaro ne biwa wata ce ta je ta jefa shi shi kuma Fir'auna dama yaron yake nema ya kashe shi yace yanzu zai kashe shi daga takobi Asiyatu matar Fir'auna matarsa ta ma'ana ba abin da ya afku gare su na wuri kawai gashi nan dai matarsa hutu yawa ta ce a'a ka bar mana shi zai zama sanyin idan ne wa mu kaga ba mu da yaya kai amfanar da mu ashe bala'i ya ka dauka ashe Fir'auna ya dau bala'i ya dau musiba shi za aka ce ga Musa wanda Fir'auna ya raya a wajen Fir'auna ya rayu ya ci abincin Fir'auna ya zauna a kan gadon Fir'auna amma ga shi annabin Allah murzali ga Musa Samiri shi kuma Jibrilu ne yake raina sa ba Jibrilu yake ba shi abinci da komai amma dan mutum idan Allah ka gani ko to wannan lokaci bayan shi annabi Musa an yi wannan shikenan sai aka ce to yanzu ya za a samu wacce za ta shayar da shi mai wacce mai shayarwa shikenan ana aka taro mata kowace ta zo da ya ki karban nonon kowa sai na mahaifiyarsa Fir'auna ya ce dama ke ce mahaifiyarsa zai kace ce a ni ina da kyan nono duk jinjin da na ba zai iya karba ina to Allah dai yayi kawai Musa sai ya kai labari shikenan ka gani an dawo da shikenan wajen mahaifiyarsa ko kafin kuma ya tada komawa zo kuma ya kake wani ya kashe shi da abubuwan da yana da yawa saboda ba lokaci to shi da Sheikh Ibrahim yace wanda Allah ta'ala ko yace me innal ladzi radda kalima wanda ya dawo da mai zance da Allah annabi Musa ya dawo da shi ga mahaifiyarsa da sannu zai juyo da ni in dawo wajen Muhammad na Muhammad zan dawo ni ma bayan na bar Madina
wa akramu
ina mai farin ciki da murna
wa audan li barki wa audan li ba'di
ya shehu kuma yace wato ainihin wa audan yace wato ainihin da komawon mu li ba'di a can farko kenan
sai alautu bidahu
hakika wato mun samu daukaka a cikin wadannan garuruwa wutar shauki kuma a cikin Madina ina mai soyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam to a cikin Madina shauki na wutar soyayya nan shine shi wai ce wato ainihin
talfahu
ya zama abun hurawa ana hura wannan wutar ta soyayya na'am
salamun ala kan dubara
amin sai tabbata a bisa taska na halitta
allazi gada bi kullu bidai
Annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda wato allazi shine wanda ya zabo mai yamiyu to manzala shine mai tsamo shine yanzu manzala shine mai tsayar da al'umma wayar banko kuma yake ba da ribobi gaba daya manzala shine mai wannan bihi kullu fitarai ake samu wannan duniya da lahira duk wanda ya rike maganar Annabi Muhammad zai samu komai eh kaga manzala yace kar kai sata to duk wanda ya sata ba wai a lahira ba ko anan ba za su gane shi ba hukuma manzala Allah yace kar mutun ya zina idan ya zina kaga shi ma ba za a gane shi ba to duk wannan yanzu a ya faɗa sai dai in har ba a kama mutun an gari ba a ba ka kai hukunci ko a ga duniya can ma gaba da irin wannan ya ce kar ka ci mutuncin mutane ka zo ka ci mutuncin mutun zai kai kara a kama ka to ga kuma lahira to Allah sabo ga mala lafiya sai ya ce mai salatin Allah ya tabbata gare ka
na
amince ya tabbata gare ka muna komowa daga Madina wala shakawa to babu kuma wani abu da kuka ai an gama ba wani koke koke na kai kara da zaka kai gurin wa mudda daga gurin Annabi Muhammad mai share hawaye to wada al-musarribu sai ko maka samu wato ainihin mamuna masu bayyana samun alkhairai da muka yi a wajen da shi ne musarribu muna bayyana alheri daga da'a na'am
alayka salatu llahi
salatin Allah ya tabbata gare ka
muna
amince ya tabbata gare ka
mutaka
wato ainihin madada da mutakan zamani da alhashimi li yace da alhashimin dangi
li ya barbahu
li ya barbahu shine riba ta samun alheri a waje na annabi Muhammadu to
alaikum
salam salatu Allah ya tabbata gare ka
salam
amin ya tabbata gare ka
na ba idan shi nabi ya barbahu
shehu yace wato ainihin inani
ina ba idan shi nabi
to shehu yace wato ainihin min aba ina daga iyayenmu ashummi wadanda suke madaukaka mahaifanmu allazina wadanda suka wato ainihin zama mafayyana cikin alhairi
alayka salatu
salatu Allah ya tabbata gare ka salamin ce ya tabbata gare ka wato shehu yace ina mai kamfata abokin annabi Muhammadu wannan zo kuma muna masu yashewa
alayka salatu
salatu Allah ya tabbata gare ka
salamin
ce ya tabbata gare ka
ilaika wajhul bahri alhawa laka nasbuh
to shine yace ilaika nasbuh zuwa gare ka ne ya rasulullahi muke nutso eh shine laka nasbuh muna masu nutso wa fil bahri alhawa a cikin kokin soyayyarka ya rasulullahi mun yi nutso mun yi dakaya to
alaika mal al-jalali
salatu ya tabbata gare ka da alayanka masu girma da kuma sahabbai ne shehu yace ya sauran abubuwa duka na alkhairai daga manzon Allah muka same shi da shi ne sikeli yayi nauyi aka samu alkhairi ya zama yayi rinjayin sikeli to
alayka salatu llahi
salatu Allah ya tabbata gare ka salamin ce ya tabbata gare ka
ya do ina bin mustafa qawli na mutum
mutakar kasancewar mu ga mustafa abin zabi na farahu yayin da muke farin ciki to mun yi wannan na gaban sai mu addu'a in yace me
ra'a hilalu
shehu yace anan ne zaka ga watan rabiul awwal jinjirin watan rabiul awwal
au jamalu
ko kuma ka ga jamala ta kan wannan wata fako bitu lokacin da watan rabiul awwal ya kama yace fako bitu sai kiki sai sai mutsi saboda jamala inda kalli fuskar manzon Allah ta
mutala hawatu al-hashimi
duk lokacin da fuskar bahashimin dangi ta bayyana gare ni annabi Muhammadu
wa asmatu
asmatu sai juro
rabata fa ahad
ka bi je mu fadago an ka ji duro yana kara eh an da karban gwangwan me saka ba in ya saka dum sai mai eh sai da na ga fuskar manzo Allah sai shi to ka ji abin yadda yake tafiya sai mai ta mu je ka wadan sai da sun fara tafiya sai ga ana ta rubo su ne waye ni ne waye ni ne mahadi ai shi ya sabe ka to ha ki ya sabe ka wani malami ya ce wai dan Tijaniya amma ka ji ya ce wai shi kudi ne an tara ana haifar da man baya yace to ai ka ci bayan kenan yau ka karbi Tijaniya daidai kake da kudi 2000 in ji shawu Tijaniya in ka shiga daki aka kyankyashe ka ka zama dan tsako ba wali da za a hada matsayin ku daya kuma ka zo kana wala da kanka ni kudi biyu ne ni ne ba da ni ne wayi ana ta fama aiki ya sami muni ne ma san gishe ka a san gishe ka dan su ma aiki ne kaya ne dan zo asi su taran maka billahi ne duk wanda ba abinci ko ya watsi to ba zai zauna ba abinci ba kirki ba abubuwa eh ai rike su ma kada aiki ne ji ba shi Ibrahim kai ba za a cin ma bollai ba cin masa ba to mu je isa ba wani wali ma da kai shi wani muri dai babu babu shi sai ya rasulullahi ranar tashin alkiyama jama'ar da zan zo maka da su masoya na kadai wanda zan zo ma da su sun fi mutanen annabi Ibrahim sun fi na annabi Isa da kai tun daga farko har tashin alkiyama nawa wanda suke tare da ni kuma duk wanda yake tare da ni to da ka ne dan kai suke kaunata shin Ibrahim to mu je shehu ya ce tabadda fa ahala to nan nan ka'ida muna miƙewa eh nan gurin me yace tabadda yayin da manzo Allah ya bayyana haihuwa da Muhammadu kenan sai yace me fa ahala lale wa sahala lale marhaban summa marhaban annabi Muhammadu rasulullahi daga wannan
sallallahu alayka wa ala alika wa sallim
sallallahu alayka wa ala alika wa sallim
assalamu alayka ya rasulullah
sallallahu alayka wa ala alika wa sallim
assalamu alayka ya habiballah
sallallahu alayka wa ala alika wa sallim
assalamu alayka ya rahmatullah
sallallahu alayka wa ala alika wa sallim
assalamu alayka ya martabati jami'atil asma'i was sifat
sallallahu
السلام عليك يا سيد ولد آدم ولا فهر. السلام عليك يا سيدنا محمد. المدد المدد يا رسول الله. الشفاعة الشفاعة يا رسول الله. الكفاية الكفاية يا رسول الله. الولاية الولاية يا رسول الله. النصرة النصرة يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج ولا دي لأسرارك المستقيم وعلى آله حق قدر الوداد العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله يبيع بكاتم ويكم بكاتم من الخيرين كبادين صدق الله يبيع الله يسامو كما لا يبيع ورسا لا يبيع الله يبيع الله يبيع الله يبيع الله يبيع باكيل يا أبو بول سكي من الزوري الله وجيزي وروري الله يتبت من الخير albarka annabi sallallahu alaihi wasallama dukkan wanda yazo nan da wata bukata Allah ya biya mana ya biya masa dan alfarma sai da ruji sauran duk masu jin masu gidaje Allah ya biya bukatun mu albarkar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fata da salatul fati. فناتنا في الدنيا حسنة وفينا في الدنيا حسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. من 2-in-1 ko 2-in-1 to kaga ba inda zaka samu wannan zina da maulidi ga azumi kuma ga tafsir ga tafsirin qur'ani ga hadisin annabi kuma ga diwani a hadi kuma ga maulidin annabi kabana godiya to shawu yace lale marhaban su marhaban rasulullahi da albarka fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne halitta ta rayu kuma yato kuma aka ciyar da su abinci albarka na Muhammadu ne sai ce me muhayyan fuskar manzo Allah da ta bayyana kamar cikakken wata washamsu da rana masu jidu kowa ya sujjada saboda haka zamu sujjada daga ne da kace kai sujjada ji shi Ibrahim kai sujjada don godiya ga Allah da ya ba mu da Muhammadu aka ba godiya ya sujjada albarkar ya hutu jari. Alhamdulillah. So muje sai mun yi 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 sai fuskar manzon Allah ba cikin rayuwa ta ba taba gani ba to wannan yabo ya tafi daga annabi Muhammadu wannan zihu da kuma tsarki kamar rayuwa ta ni barhama umri rayuwa ta muwaffatu abayi wa lokaci ne wata ran zaka ji bana dan subhanallahi kamar yanzu kenan zaka ji bana nan a zahiri a batini ina nan to muje hakika fuskar manzo Allah ta bayyana gare mu halitta baki ɗayan ta lokacin da manzo Allah ya bayyana halitta salamun suna cikin wato ainihin duhu wa'adun da kuma fari babu ruwa abinci ya kare na an cinye wanda ya kare wanda ya ci aje an cinye kuma ba ruwa an samu wani ba a wannan lokacin haka ake shine yace wa'adun da fari na dukkan halitta tana cikin fari mai tsanani amma sai manzo Allah yana zuwa duk sai aka samu yalwa sai abinci ya rinka fitowa to shiriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ta gami halitta da alhairin annabi ya game ya halitta da faira da baiwa hakika ambatan Allah kuma wato ainihin ya daukaka kafirci kuma yana cikin jijita
sa'a
to farin ciki ya tabbata ga dukkan mai biyayya ga annabi Muhammadu
ala atala na kai
manzo Allah ya zo mana da alkhairi shine mai kira daga wato ainihin masu ƙarya shine asadin lawali ko wato yace yayi daga masu da masu daga masu ƙarya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shine yake kira mutane su zo su ba Allah adina yin kai tsakai ce to musukitu sai ban wanda ƙarya to
alayhi salatu wallahi
salatu Allah ya tabbata gare shi
salamu
sannan abin ce tabbata gare shi hakika taron bakin ciki na an turwa tsashi saboda Annabi Muhammadu duk bakin ciki na ya watsi kuma Allah ya watsa na mu to
alayhi salatu
salatu Allah ya tabbata gare shi
sannan
abin ce tabbata gare shi
wa ruhul hashimi wa usbitu
na ne kira mutane zuwa ga addinin bahashimin dangi wa usbitu kuma ina tabbata haka to
alayhi salatu
salatu Allah ya tabbata gare shi
sannan
abin ce tabbata gare shi
rasu ala bidda
me
hada ta haru
shi shau yace matakan zamani falastu ala hiddan bazan taba ganin maki ba kishi yake da ko maki yayi shine kishiyar ka wai kishiyar musulmi ka bare kenan yace bazan taba ganin maki yusmitu yana mun dariya ba madadin har abada kuma Allah ya sa haka ne kar maki ya mana dariya san da maki ma dariya ta fadi kuma shi bara yace idan aka fada abin da ka san dabi'ar ka ne yace shi bara mara chauri abin aka yi rar ka san dabi'a ka ne shi bara yace to kai kokari ka dena yi ba tashi hankali yace ka dena ko dai dabi'a ka ne an kuma sharra aka yi ma yace to ka kiyaye kar ka karka fada kar ka yi kai ka tsantsan kar ka yi ka ta abin da yake mara chauri to Allah ya kare mu da zuriyar mu da masoyan mu na'am
alayhi salatu
salatu Allah ya tabbata gare shi
salamu
amin sai tabbata gare shi
ula tihara afdan
eh me
kai Allah ka tabbata
ina ganin shi wannan bawa barhama mutakan zamani hashi allaka yana mai husui zuwa gare ka ya habatu kuma yana da kankan da kai duk fasara su da to
alayhi salatu
salatu Allah ya tabbata gare shi
salamu
sannan amin sai tabbata gare shi daga mahaifina hakika mahaifina ku ya kasance matabbaci a cikin aikin alkhairi
alayhi salatu
wallahi Allah ya tabbata gare shi
sallallahu
alaihi wasallam ya tabbata gare shi wa garsu abi da san babana take da babana yayi ya tsuro a cikin sahabbaina mutukar zamani da shan da baban mu yayi to a cikin sahabbaina ya tsuro ai kun gane da shan da yayi na tasawa shehu Ibrahim al-Hayri sa shi cikin aikin alheri to da liban shehu Ibrahim su sahabbansa ba gane ba to wannan da shi wannan irin su shehu Ahmad Champo su shehu Hassan Bim wanda ba mu da riga ko irin su wato ne Abubakar Surumbai irin su Shuali Zifa su Umar Tore Ahmad Sharf da sauran su ne su Usman Sai da sauran su Umar Tore duka dai waɗannan kowanne idan ka ganshi zaka san cewa wato ne dan itace ne na Alhaji Abdullahi baban Shehu Ibrahim to jiza iyayen ai sun yi aiki su ma har wani zai zo yana takama ko eh shi abin da ya samu ya fada uwansa eh amma kuma an gama da kai dan an haife ka eh an gama da kai tunda aka haife ka kuma sai ka dole sai ka yi biyayya me yasa Allah ya dauke mahaifin Annabi tun yana garin kai ba a yi shi ba mako yana ciki wata biyu Allah ya dauke mahaifin saboda yan manzo Allah ya zo zai yi biyayya ga mahaifinsa zai durkusa ya kai yake mai biyayya a haihuwa to la ilaha illallah eh kuma ya dai kuma in sun taso idan mai fansa manzo Allah ya zo ya tarar da sai da Amina ya tarar da sai da Aminatu tana yana dan shekara 6 ta wafati yana shekara yana wata biyu mahaifinsa ya wafati to da manzo Allah ya zo ya tarar da su kuma sai sun mai biyayya sai sun yi manzo Allah biyayya saboda shi yana sama da su shi ne shugaban halittar Allah abul kauni wal ahlaki mace
alayhi salatu
wa salam ya tabbata gare shi
sannan
amin ce tabbata gare shi ta'ala ya sahabbai su wadannan sahabbai su ne suka sanya kafirci ya zamo ya fahaci yana cikin jikita Allahumma salli ala
Muhammad
ala alihi wa sallam.